sahiha da silsilatu da'ifa na Albani, wanne ya fara bugawa? Ina jin silsila da'ifa ce ta fara fitowa, dan ya ce asalin rubuta littafin akwai littafin Ihya Ulumuddin na al-Imam al-Ghazali. Wannan littafi da an dauka daga Qur'ani hadisi, ba wani littafi a duniya da ya kai shi, saboda ya kawo babuka na duk abin da ake bukata, amma ya zuba hadisai da'ifai masu tarin yawa. In akwai hadisi 1000 a littafin, to 800 da'ifai ne. To kai Albani, sai Allah ya jarabce ka da san wannan littafi. Kusan ma ba littafin da Albani ya kware a kansa irin wannan littafin Ihya Ulumuddin. Ta akwai wani babban malami ana kiransa wanda ya yi mai jaridar Al-Manar, Sheikh Hassan Rashid Rida. Sheikh Rashid Rida sai kai rubutu a cikin wata jarida ana kiranta Manara. A jaridar sai ya yabi littafin Ihya Ulumuddin, ya yabi littafin sosai, ya ce amma illar littafin an cika shi da shirme da shirɓici dangane ga rashin tantance ingancin hadisai. Sai ce mai sanya gane haka, ya nemi takharijin da ya faɗi wani babban malami ya yi wa littafin. To Albani sai hankalinsa ya tashi, ka haddace abu an ce akwai da ifa, ya dole ka je ka bincika. Sai ya ɗauko littafin, ya ɗauko wancan magana ko zaila'i ne, ya kowa ne ya dinga bi ɗaya bayan ɗaya, duk abin da ya faɗa sai ya koma asalin littafin, abin da ya faɗa sai ya koma, sai da wannan littafin wajen mujalladi 7, kalma da kalma, hadisi da hadisi, shafi da shafi, sai da Albani ya bi shi ɗaya bayan ɗaya har ƙarshen littafin. To sai ya gane lalle abin da aka faɗa gaskiya ne. To daga nan ya ga cewa to lalle duniyar musulmi tana cikin hatsari, idan aka waye gari ba a tantance mai manzo Allah ya faɗa ne bai faɗa ba, haka ake bauta Allah, to akwai matsala. Da haka dole a samu wani jarumi ya tashi ya tunkari wannan aiki tare da wahalarsa, don mutanen suka saba da abu shekara da shekaru, kace zaka zo ka raba su da shi, to sai an kai ruwa rana. Amma Albani ga tunda dai dan Allah zai yi, kuma Allah yake zai karba, ya tashi ya kuma Allah ya karba abin a duniya, hatta kai shi ga karantawa a Madina da sauransu. Don haka wannan ne wanda yake malami bana gane karatu, yaya zan yi kamar boko? Sai tema bulara ina ga wata ila shi karatu gane karatu, hanya uku ce ta gane karatu. Hanya ta farko, Allah ya maka baiwa kawai. Akwai 'yan baiwa wanda kawai kai sai ka biya su 1000 bakatu da sun biya su ɗaya su haddace. To sannan na biyu, akwai ƙoƙari da naci. Kaga nacin nan, wallahi ko me ka nace sai ka samu rabanka a cikin. To shi yasa mai ta'alimul muta'allim, ɗariƙar ta'allum, ya faɗa hanyar da zaka, in baka gane karatu ka gane. Na gaya wani kuma ya jarraba yana ganewa. Yanzu an yi hadisi babu fadlin ziyara daga nan zuwa nan, sikira 1, 2, 3, 4, 5. Sikira 5 ce, amma an ka kula hadisin gaba ɗaya, sikira 1 ne, ragowar da haddasa na ne. To tunda hadisin kake so, sai ka aje wannan haddasa na ɗin gaba ɗaya, sai ka zo inna Allah ahabbaka kama ahabbtahu. In iya nan ake so hadisin, to wannan ɗin kana son ya zauna, sai ka biya shi sau 120 yau da aka yi shi, sai ka biya sau 120. Gobe sai ka biya shi sau 100. Jibi sai ka biya sau 80. Gata sai ka biya sau 40. Shitta sai ka biya sau 20. Kaga ranar Alhamis kenan ana washe gari, za a dawo sai ka biya sau 10. To zai zauna insha Allah. Shi kuma tsohon sai ka dinga rage 20 shi ma wajen karanta shi. Ko Qur'ani kake so ka haddace, in kai masa haka zaka kana haddacewa, tunda Qur'ani yana da shafi 300, 600 da 400 ne ina jin, ko da 5. To in ka je malamin da zai koya ma, in ya biya maka shafin ka biya, to da shi karatu ba a so kaje ka fara baka biya an ji yayi daidai ba kakka hada